bakwai da watan shidda miladiya 2022 idan tarihi ya inganta. A satin da ya gabata mun kwana a aya ta 157 a cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul baqara. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala, ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun. Muna bayani akan abun da ya shafi haƙuri, kuma sai lokaci yayi kafin mu dora aya ta 158. Mu zano maganganun malamai, musamman Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala, da ya kawo a cikin littafinsa na Al-Wabil as-Sayyib akan abun da ya shafi haƙuri. Malamai yake cewa annasu fi sabri arba'atu asnafin. Mutane game da sha'anin haƙuri sun kashi kashi guda huɗu. A duniya idan aka ɗauko haƙuri aka ɗaroro mutanen duniya baki ɗaya, to malamai yace za a raba su kashi huɗu ne. Na farin, man yasbiru ala ta'atillahi wa yasbiru ala ma'siyatillah. Akwai wanda shi zai iya haƙuri akan bin Allah subhanahu wa ta'ala, ya bi Allah, ya bi dokokin Allah, ya bi umarnin Allah, sannan kuma a wannan lokacin yana iya kuma haƙura akan barin sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne gaya matuƙar haƙuri a rayuwa. A waye gari ka zamanto za ka iya haƙuri kan bin Allah, kuma ka haƙura akan barin Allah, akan barin sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Haƙuri na biyu ko mutkashi na biyu su ne wanda suke haƙuri akan waton bin Allah subhanahu wa ta'ala, zai iya haƙuri akan yayi duk abin da Allah yake so, amma wala yasbiru anil ma'siyah, bai iya barin sabon Allah. Yana da haƙuri akan yayi abin da Allah yake so, zai iya tashi ya je subahin da waton cikin sanyi, ya fita cikin ruwa, ya fita ya je ya sallah. Zai iya fidda kuɗinsa ya zuba ya je umara, amma kuma idan ya samu wata bati to ba zai bari ba, duk wani sabon Allah zai yi kokari yana watan yana aikatawa. Mutane na uku su ne man yasbiru alal ma'siyati wa la yasbiru alal ta'a. Akwai wanda zai iya barin sabon Allah subhanahu wa ta'ala, shi sabo ba zai bai damu da shi ba, amma kuma bai da haƙurin bin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya aka ce wannan abu sabo ne, zinubi ne, to yana haƙuri ya daina wannan abun. Amma idan aka ce Allah ya yi umarni a yi kaza, to bai da haƙurin aikata abin da Allah ya umarce su a kai. Sai na ƙarshe, kashin ƙarshe su ne man la yasbiru ala ta'atillahi wa la yasbiru alal ma'siyah. Su ne waɗanda ba sa iya haƙuri a kan bin Allah, ba sa bin abin da Allah yake so, sannan kuma ba sa iya hannuwa da abin da Allah ya haranta musu. Wannan shi ne mataki na ƙarshe cikin haƙuri, wanda ya tsinci kansa a wannan matakin, to sai ka sanya masa kiɗin mahammada gaban Allah subhanahu wa ta'ala. To wani ababe ke taimakawa mutum ya zamanto mai haƙuri a rayuwa? Abu na fari ‘yan uwa, at-tafakkur fi ilmi fadlil sabri wa kathrati thawabihi. Mutum ya dinga tunani a cikin girman ladan haƙuri, ka dinga hararo irin ladar da Allah ya ce zai bai wa masu haƙuri, sannan kuma ka dibi irin ɗimbin falalar da Allah ya fifita masu haƙuri da shi a duniya da alkiyama. Abu na biyu, watan mutum ya dinga tunanin girman azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum ya dinga dibin yadda jahannama take da zafi, yadda ruwan ba sa da daɗin sha, to sai ka haƙura akan barin watan akan saɓon Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ka haƙura ka bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na uku, daga cikin abin da ke taimakawa mutum ya zamanto mai haƙuri a rayuwa shi ne mutum ya ƙarfafa kunya ga Allah subhanahu wa ta'ala. A sau yanzu wani yana jin kunyar a ganshi yana yin abu kaza, amma baya jin kunyar mahaliccin sama da ƙasa yana kallonsa. To ya zamanto duk wanda kake kunya a duniya, ya zamanto kunyar ka tsakaninka da Allah ta fi akan kowane mutum a rayuwa. Abu na huɗu ‘yan’uwa, al-istighathatu billahi ala sabari, neman agaji gun Allah subhanahu wa ta'ala. Ka nemi Allah ya agaza maka da waton ɗabi'a ta haƙuri, sai ka roƙi Allah ya agaza maka da wannan ɗabi'ar. A wani biyar da za mu ambata cikin ababe suke taimakawa mutum ya samu ya zamanto mai haƙuri a rayuwa shi ne du'a'ullahi taysiru sabr inda nuzulil masa'ib. Mutum ya dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ya sauwaƙe masa yin haƙuri lokacin da Allah ya jarrabe sa. Ka dinga roƙon Allah, Allah ya baka haƙuri a duk lokacin da ya jarrabe ka a rayuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mu cikin ibaduka sabirina, ka ƙara mana haƙuri kuma ka ba mu ladar wanda kake baiwa na haƙuri. Arama za mu tashi aya ta 158 sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله
من جوانن
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
الله يتي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله يتي إن الصفا للي كاغ صفا والمروة دكوم مروة الصفا والمروة سنة يندوى سنة دسكي آتكين حرمي أقصر سعودية لكن الله سبحانه وتعالى أمكا وشين يسي الله يكيتي وإن الصفا والمروة من شعائر الله سند التبس وتنصفا دا مروة من شعائر الله سنة تكين وتن ألامون الدين الله سبحانه وتعالى شعائر جمع شعيرة علامات كما سنة تكين مناسك تكين أبو بوان دا إبادة دا الله يوجبته الله يتفى من حج البيت دك وندا Allah ya hore masa damar ziyarar ɗakin Allah a wi'tamara ko kuma ya tafi umara wanda ya je aikin haji ko kuma ya je yin umara to Allah ya ce fala junaha alaihi an yatawafa bihima balaihi garesa watan ya din ya tsayi tawafi wa wa'annan duratsun guda biyu faman tatawwa'a khairan wa man tatawwa'a khairan duk wanda ya tatawwa'i ma'ana yayi ziyada akan abin da Allah ya farlanta masa na ayyuka da yake cikin aikin haji da umara Allah ce fa inna Allaha shakirun alim sanidi Allah subhanahu wa ta'ala shakirun wato me sakan kama bayunsa ne game da ayyukan da suka aikata sannan kuma alimu masani ne akan abubuwan da a aikin da su bayun Allah subhanahu wa ta'ala suke aikatawa idan muka doki dutsen safa malum suka ce as-safa jabalun saghirun dutsen safa wani dutse ne karami يقو اسفل اسفل جبل ابي قيس da yake yake watan kasa da dutsen Abu Qais a Saudiya wanda tsakanin dutsen Safa da dakin Ka'aba duka meter in ka auna meter 130 ne tsakanin dakin Ka'aba da dutsen Safa meter 130 ne shi kuma dutsen Marwa tsakanin sa da dakin Ka'aba meter 300 ne meter 300 ne to idan mutun ya je aikin haji idan mutun ya je aikin haji na ga cikin arkan kin rukunnan aikin haji mutun yayi wato as-sa'yu baina as-safa wal marwa mutun yayi sa'yi tsakanin safa da marwa yadda ake aikin haji a takeice idan Allah subhanahu wataala ya kaddara maka ka tafi aikin haji abu na farin da zaka yi bayan ka zo miqati domin al-miqatu kayin qasmu ila qismain akwai miqatul makani kuma akwai miqatul zamani Al-miqatul makan sune hurare guda biyar na farin Zulhulaifa akwai Zulhulaifa wadda ita ce galiban miqatin ayan Madina tsakaninta da Makka kilo 450 ne akwai waton Yalamlam sannan kuma akwai Juffa akwai Qarnul Manazil akwai waton su biyar ne in ka doka Zulhulaifa Al-Juffa Yalamlam Zatu Irq da kuma Qarnul Manazil idan mutun ya je a Saudiya mu mutanen Niger galiban muna sabka ne a Madina duk wanda ya tafi aikin haji ya sani galiban ɗan Niger suna sabka ne a ina a Madina to tunda ka sabka a Madina zaka yi miƙa zaka yi ihrami ne a miƙatin ɗan Madina zaka zo a biyar Ali wanda shine Zulhulaifa mutun yayi wanka irin wankan janaba irin wankan haila irin wankan da ake magawa sai dai niyya ce ta bambanta sa idan kai yi wannan wankan to kuma sai mutun ya zo ya daura wannan harami da mutun ya daura harami daga lokacin da ka daura harami abinda zai biyo baya shine an sunnanta maka kai sallah raka'a guda biyu a wannan hurin kai raka'a guda nawa raka'a guda biyu idan kai raka'a guda biyu to kuma daga nan mutun zai fara talbiya sai ya zo garin Makka kana zuwa garin Makka, idan mutun ya zo garin Makka abinda zai faru da shi shine zai isa masallacin Allah subhanahu wataala, baitullahi alharam, masallacin Allah mai alhurma, sai mutun ya je yayi tawafi a wani farin, zakai tawafi guda bakwai, ka zagaye dakin Ka'aba guda bakwai, idan kai da tawafi sai ka zo wato a muqamu Ibrahim kai raka'a guda biyu, idan kai ida wa'annan raka'o'in guda biyu sai ka iso bi iru Zamzam, sai ka je ka sha ruwan Zamzam, ka wanke kanka inda hali, sannan kuma sai ka huce ka je kai as-sa'yu baina as-safa wal marwa, idan kai sa'i tsakanin Safa da Marwa yanzu kuma aikin ya sauka akan ka, sai ranar 8 da watan Dhulhijja sai ka cigaba da aikin Hajji. Ina fatan mun fahimta, Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. To wannan sa'ayin baina Safa wal Marwa hukuncin sa a addinin musulunci malamai su yi sabani, wasu ka ce rukunin min arkanil Hajji, rukuni daga cikin rukunin aikin Hajji. Wannan shine fadar Imam Shafi'i da Imam Malik da Imam Watan, wasu daga cikin Al-Hanabila suka ce wato rukuni ne daga cikin rukunin aikin Hajji. Irin su Imam Mazhabar Hanabila suka ce aiki as-sa'yu baina as-safa wal marwa wajibun, wajibi ne shi, wajibi ne mutum ya sa'yi baina as-safa wal marwa. Imam Ahmad bin Hanbali sunna ce mutum yayi wato yemi yayi sa'yi tsakanin Safa da Marwa, amma abun da yake kauli rajihi shine yin safa, as-sa'yu baina as-safa wal marwa ruknun min arkanil hajj, al-ruknu huwa ma la yasihhu al-hajj illa bihi, idan aka ce wannan abu rukuni ne aikin hajji, ce abinda aikin hajjin ka bai yi sai da shi, don haka idan mutun ya je aikin hajji bai Safa da Marwa ba ya bar babban rukuni cikin rukunin aikin hajji. Ya ake yin shi sa'ayin a gurguje, mutun zai zo ne wato a dutsen na farin zaka fara tahiyya Safa ne, sai karanta wannan ayar inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha shakirun alim, idan ka samu ka zo ka haye dutsen Safa sai ka fuskanci al-qibla kana kallon dakin Ka'aba, sai kai wannan addu'a kamar kai roki Allah subhanahu wataala, ka daga hannayenka ka gaya wa Allah bukatunka, ka roki Allah, amma ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah idan ya zo ya hau dutsen Safa abinda annabin Allah yake cewa shine la ilaha illallah wahdahu la sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu, wannan ita ce addu'ar da manzon Allah yake nanatawa a lokacin da mutum ya hau dutsen Safa. Haka Allah ce inna as-safa wal marwata min sha'airillah, dutsen Safa da kuma watan dutsen Marwa suna daga cikin alamu, suna daga cikin watan alamun addinin Allah da ya kamata mutun ya tsaya idan ya je aikin haji. Allah ce faman hajjal baita, duk wanda ya samu damar ziyarar dakin Allah da niyyar yin aikin haji, aw i'tamara ko ya je da niyyar yin umara, to fala junaha alaihi an yatawafa bihima, Allah ce balihi gare sa watan yayi sa'ayi ya kai kawo tahiyya ce ake yi tsakanin wa'annan duwatsun. Allah ce wa man tatawwa'a khairan, kuma duk wanda ya ƙara bayan yayi aikin haji yaje kuma yayi umara yayi hajj Safa da Marwa, to Allah ce fa inna Allaha shakirun alim, ubangi subhanahu wataala watan misakan kama bayunsa ne akan ayyukan da suka yi na alkhairi a rayuwa. Allah ya datar da mu, sai Allah ya ce
inna alladhina yatumuna ma أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
الله يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi, Allah ce ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Allah yace innal ladina tabbas wa inda yaktumuna ma anzalna, suke boye abunda musu Allah muka sabkar min al-bayyinati, na daga hujjoji, wal huda da kuma shari'a, min ba'di ma bayyanahu lin-nas, bayan mun yi wa mutane bayaninsa, fil kitabi a cikin littafai da suka gabata, irin at-taura da injila da zabura da sauransu Allah ce to ulaika yal'anuhumullahu da sannu Allah subhanahu wataala zai tsine musu kuma su ne wanda Allah ya tsine ma idan aka ce la'anahumullah ai ab'adahum ar-rahmatihi ya nisantar da su daga rahamarsa wa yal'anuhumul la'inun kuma duk mai tsinuwa ma ya tsine musu mu yahudawa da nasaru sun kasance suna koye siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya yi bayanin manzon Allah a cikin littafin at-taura an yi bayanin shi a cikin linjila ya ati min ba'di ismuhu Ahmad cewa zai zo ga sunansa kuma ga sifofinsa to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai suka dinga boye sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce duk waɗanda suke boye abinda muka sabkar na littafi muka yi wahayi na hujjoji da kuma shari'a bayan Allah ya yi mutane bayaninsa a cikin littafansa wallahi ce Allah ya tsine musu albarka abahu ne Allah ya kara masa yarda sahabin annabi Muhammad kazan dukkan sahaba yafi kowa kawo hadisi ko shine sahabin da yafi kowane sahabi kawo hadisi ruwayar bi hadisi dukkan sahabbai babu wanda ya gare sa yake cewa wallahi ba dan wata aya dai a cikin alqur'ani mai girma ba da ba za ka taba jin Abu Hurairah ba amma Allah ya ce innal ladhina yaktumuna dan shari'ar annabi ba wato wahayi aka yi manzon Allah to dole duk abin da muka ji daga bakin manzon Allah mu bayyana wa mutane shi da wannan ne Allah ya dora wa malamai haƙƙi da kuma aiki da karantar da mutane addini kada a koye wani abu koda duk abin da za a yi maka za a yi in dai bayani ya zo na musulunci ka bayyana wa mutane shi ga yawan mutane gaskiya abinda Allah subhanahu wataala yace ga yawan mutane gaskiya su gane abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma idan ka san abu a musulunci kuma aka tambaye ka akan sa ka boye to ka shiga cikin karkashin wannan ayar Allah subhanahu wataala ya kare mu kuskure ne mai girman gaske ka san bayanin abun kuma ka kasa mutane bayanin sa ka san abun ka kasa mutane wa'azi akan sa wannan ka boye littafin Allah ka boye abinda Allah ya saukar da shi haka kuma Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka wajibi ne akan malumai su dinga tashi suna karantar da mutane addini suna faɗa wa mutane gaskiya musamman ma a lokacin da rikici wa cikin al'umma menene musulunci ya karantar menene addinin musulunci ya faɗa ni Allah yace ni manzon Allah yace amma idan ka sani ka ja bakinka saboda wai kar sunanka ya bace kar a ce kai ma ka ce ko kuma a'a kada waɗanda suke taimaka maka su daima taimaka maka saboda abin ya shahe su to tabbas ka saga cikin wato tsinuwar Allah subhanahu wataala kuma ga cikin sharrin khasara ta rayuwa a mutun shine wanda zai bata lahirarsa dan dai ya faranta wa mutun da du'a duniya ya tabbata a hadisi na shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna sharran nasi annabi tana ga cikin sharrin mutane man yuzhiba du'a man yuzhiba akhiratuhu wanda zai tafiyar da lahirarsa dan wato ya ji da wani dadi a rayuwa wanda zai bata tsakanin shi da Allah dan ya faranta maka rai kuma waye wallahi in shi ke dauke da yawanin gidanka in yayi abin da ba daidai ba ga ya masa gaskiya kawai a wuce wurin amma kana ganin alhaji na sabon Allah kuma shi kai ya yarda da kai kai ke bashi sallah kuma ka sani ka sai masa nasiha to ka boye wani abu cikin littafin Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu sai Allah ya ce Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu sai dai waɗanda suka tuba game da laifin da suka yi idan ka ji an ce a tuba to an riga a yi laifi ne laifi ne mai girman gaske koye wani hukunci daga cikin hukuncin Allah subhanahu wataala bayyana wa mutane shari'a ka koye wannan abun to laifi ne mai girman gaske a musulunci Allah ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba bayan sun yi ijram sun yi laifi wa aslahu suka gyara abinda suka boye na rishin gaya wa mutane shari'ar Allah wa bayyana suka wa mutane bayani gaskiyar abinda Allah ya saukar a cikin littafinsa to Allah ya ce fa ulaika atubu alaihim irwa'innan mutanen Allah yake karɓar tubarsu duk wanda zai yi laifi ya dawo da game da rakiyar laifinsa ya gane cewa laifi ne yayi kuma ya roki Allah subhanahu wataala to Allah yana shirye da ya karɓi tubarsa jama'a duk abin da za ka yi a rayuwa na laifi wallahi Allah yana shirye da ya kabi tubanka matukar kai tuba tawbatun nasuha banda lokaci guda biyu duk abinda mutum zai yi kada ka kuskura lokaci biyu yazo maka a rayuwa baka tuba ma Allah subhanahu wataala ba laifi na farko lokaci na farko shine kada ka yarda ka dage akan sabon Allah har mutuwa ba ta zo maka baka tuba to idan mutum ya ga mala'ika kiri da muzu mala'ikan mutuwa ka tuba tubanka baya amfani abu na biyu lokacin da rana ta fito daga yamma daga ranar da aka ce maka rana ta fito daga yamma ko ka tuba Allah baya karba tubanka ina fata mun fahimta amma a koda yaushe in kai wa Allah laifi ka roki Allah subhanahu wataala Allah ce wajdullaha tawwaban za su samu Allah mai yawan karbar tuba Allah subhanahu wataala ya yafi muna Allah ka gafarta mana kurakuranmu jama'a mu yawaita yin istighfari na daga cikin yin amfanin istighfari a rayuwa da neman Allah tuba wa Allah subhanahu wataala na farin yana sanyawa mutum natsuwa a zuciya istighfari yana bude mutum kofofin arzikin sa kamar in ga ya muku idan talauci maka ka tutu karasa gabas da yamma kasa bambata tsakanin fari da watan baki rike istighfari da ikon Allah zaka warware cikin abun da kake ciki idan damuwa ta maka yawa a rayuwa ka shiga cikin kunci kana cikin susi ka rike istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi kana maimaitawa to da ikon Allah zaka samu walwalan al'amarin ka a rayuwa Allah subhanahu wataala ya yahi muna sai Allah ya ce wa ana tawwabur rahim ni Allah ni mai yawan karbar tuba na bayuna sannan kuma rahimun wanda yake tausaya wa bayunsa ubangi subhanahu wataala tawwabun ne yana karbar tuban bayunsa sannan kuma rahimun wanda yana jinkan watan wa'annan bayun nasu sai Allah ya ce
innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikah وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
خَالِدِينَ فِيهَا
لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
الله يتي إن الذين كفروا للي وإن سوك كافرتا منين ما أنا كافرتي شيني بطلتي ونئمر الله أكنكا الله يمكن نئمك بطلتي كاي كافرتي أرايوا الله يتي إن الذين كفروا lalle wa'anda suka yi kafirci suka butulce ni'imar Allah suka yi shirka wa Allah ka san babban laifi a rayuwa shine an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya bayan shi Allah shine ya halice ka duk abinda zakai wallahi a duniya mai sauki ne matukar ba shirka wa Allah bane duk abinda zakai a rayuwa sata ce zina ce wace ce gaban Allah abun mai sauki ne amma ka zo da zinibin laifin kai shirka a duniya to baka da gyara wallahi gyara baka da Allah ce fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna duk wanda yazo yana shirka wa Allah Allah ce ma auni ma ba za a auna aikin shi ba akwai mutanen da direct Allah zai tura su jahannama Allah ya kare mu su ne mushrikai su hisabin ma kusa ta ba a yi musu ba ma za a dauko aikin su ba a auna Allah ce ba za mu auna ayyukan su ba dalili sun mutu suna shirka wa Allah subhanahu wataala to Allah ce kaga wa'anda suka kafirce wa Allah subhanahu wataala wama tuwahum kuffar suka yi daganganci suka mutu suna kafirai ulaika alaihim la'natullahi Allah yace hakikan watan tsinuwar Allah ta tabbata akan su tsinuwar Allah ta tabbata akan su wal malaika haka tsinuwar mala'iku wan nasi ajma'in haka duk mutanen duniya baki daya ya tabbata a cikin tafsirin ibnu kathir alaihi rahmatullahi ta'ala cewa idan aka tashi alkiyama kafirai Ubangiji subhanahu wataala zai tsine musu mala'iku su tsine musu sannan kuma watan mutane baki daya su tsine musu su Allah wadare da abin da suka aikata shi yasa kafirci bai da rana bai da amfani kada ka kuskura ka zamanto mai butulce wa ni'imar Allah akan ka amma sai Allah yake cewa sai Allah ce khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wannan hutar masu dawwama a cikin tsinuwar Allah suna masu dawwama a cikin azabar Allah ai duk wanda Allah ya tsine ma dan Allah ga yamin ayyushi zai samu fara'a farha a rayuwa a ce Allah ya tsine wa mutum wallahi har abada ba shi ba rahamar Allah subhanahu wataala duk wanda Allah ya tsine ma ya shiga tara kuma cikin mutane jama'a mu ji da kyau akwai wasu mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan muka ga su mu tsine musu albarka akwai mutanen da annabin Allah yace idan muka gan su mu tsine musu albarka idan ka ga mace
tayo fita irin na arnawa, biyar musulmi tayo fita irin na arnawa, ta saki kan matsatsun kaya, kirjinta a fili, ba kallabi a kanta, balantana hijabi, balantana niqabi ko safa, kana ganin jikinta baki daya. Manzo Allah ce il'anuhunna fa innahunna mal'unat, duk wanda ya game da waɗannan matan ya tsine musu domin su tsine nuni, Allah ya sauwake shi. To kuma Umar dan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda a zamanin sa, duk wani kafiri aka kira sunansa to za a tsine masa, sun kira suna kiran sunayen kafirai a cikin al'unut suna tsine musu. Umar dan Khattab da duk khalifan da ya biyo a bayansa idan suna al'unutu suna kiran sunan kafirai, manyan kafirai, ana tsine musu albarka. Mu yanzu ba ma yi, yanzu bal ma kafirin su ne mutanen da muka fi aminci da su bisa da musulmi. Sai malamai suka tattauna wata matsala, shin yanzu ya halitta a zamanin yanzu ka kira sunan kafiri ka tsine masa? Malamai sai suka yi sabani, wasu suka ce ya halitta tunda Allah ya ce a tsine, wasu suka ce a'a bai halitta ba, wasu suka ce ya halitta, suka ce gashi a dalili Allah ya ce kafirai a tsine musu, wasu suka ce a'a baka sanya ƙarshen al'amarinsu zai kasance ba, ta yiwu Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara musu shari'a a ƙarshen rayuwarsu. Ina fatan mun fahimta abin da yake mafi a'ala shine idan aka ga mutum kafiri ne tantagariya ba musulunci, wannan ba laifi a kira sunansa. Yanzu misalin kamar ka kira sunan Fir'auna to ka ƙara da addu'a la'anatullahi alaihi, Allah ya tsine masa, ba kai laifi ba, kama ya aikin ƙwarai. Haka duk wani kafiri da ya irin kafirci irin na Fir'auna, to yanzu zaka buga su misali da shi, zaka kira sunansa to ka tura masa wannan tsinuwar, Allah ya kare mu. To Allah ya ce khalidina fiha, suna masu dawwama a cikin azabar Allah, cikin tsinuwar Allah da za ta kai su zuwa ga hutar jahannama, Allah ya kare mu. Wala la yukhaffafu anhumul azab, Allah ya ce ba za a rangwanta musu azaba ba, Allah ba zai daga musu kafa ba wajen azaba, za a sanya mala'iku su dinga jukar kawunan su ana musu azaba. Wala hum yunzarun, Allah ce kuma su watan ba za a jira ba, ba wani ranar da za a fitar da su daga cikin wannan azabar. Ashe gashi nan rana an waye gari an cire su daga cikin wannan azabar. Allah ce idan ma tunani suke su dina yin tunani, su da wannan azabar mutuka raba, sun shiga ne har abada, Allah ya kare mu. Jama'a ire-iren waɗannan mutanen mushrikai su ne za a kai jahannama har abada, kuma wallahi sai ta cika. La'amla anna jahannama, Allah ya ce fa min aljinnati wan nasi ajma'in, aljannu da mutane sai Allah ya cika jahannama. Amma kada mu manta akwai mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya a yi musu azaba iya gwargwadon laifin da suka wa Allah a duniya, sai dai fa sun mutu ba su shirka da Allah ba. Duk wanda ya yi shirka wa Allah in ya mutu to ya shiga tara, wallahi in ya je gaban Allah ya shiga tara, so tara, Allah ya kare mu. Amma duk abin da mutum zai yi in dai tsakanin shi da Allah ne ba da mutum ba, tsakaninka da Allah, Allah ka yi wa, to ana san rahama, ana sa tsammanin in dai ka mutu da imani Allah zai gafarta maka, Allah ka gafarta wani baki daya. Sai Allah ya ce
wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa ar-rahmanur rahim,
Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid, abun bautarku ubangijinku ilahun wahid shine abun bauta guda. Al-ilah, ilahun shine al-ma'bud, abun da ya cancanta da abotawa, ai ba ku da wani abu wanda ya kamata ku bautawa, wanda ya cancanta da abotawa ilahun wahid, shi abun bauta guda ne, shi kadai, ba wani da ya cancanta da abota ma da gaske a duniya sai Allah subhanahu wataala. Duk wani abu da aka bauta ma a baya ko ake bauta ma a yanzu bai cancanta da bauta ba, shi Allah shi ne mafi cancanta da abota masa. Shi yasa wallahi kun ga la ilaha illallah, mu je mu yi karatun la ilaha illallah, mutane da yawa ba su santa ba, kawai dai wani yana cewa la ilaha illallah ne amma bai san ma'anarta ba. Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullahi ta'ala al-imamul mujaddad yace idan mutum bai san la ilaha illallah kinta ba, akwai wasu shurut kinta, sharuɗanta guda bakwai, yace duk wanda bai san su bata masa amfani a rayuwa, duk wanda bai san wa'annan ba malai yace bata masa amfani, Allah ya kare mu. To Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid, abun bautarku abun bauta ne guda, la ilaha illahu, ba wani abun cancanta da bauta ma da gaskiya, illahu sai shi Allah shi kadai, shi Allah shi ne ya cancanta da bauta ma da gaskiya, ka bauta masa da gaskiya kuma ala basira, akan ilimi, kada ka kuskura ka bauta wa Allah naga ana yi kuskure ne in zaka yi bautar Allah ko zaki bautar Allah kai ala basiratin akan ilimi ka karanta shi yasa wallahi saboda muhimmancin tauhidi a rayuwa mun sha fada kun muna ƙara maimaitawa annabin Allah annabi Muhammad sai da share shekara 1 bayan dare shekara 13 da shekara 10 farko babu sallah sai da tanafila babu sallah farilla ba san ayi azhar ba ba san ayi la'asar ba ba magriba ba lisha ba subahin jama'a mi ake yi kawai so ake kowa ya kade ta Allah a san waye Allah duk abun da kake yi a rayuwa in dai baka san Allah ba wallahi aikin banza ne in ka shekara biliyan kana azumi baka san Allah ba wallahi ai abun ba kake yi idan zaka shekara 100 kana zuwa aikin haji amma baka san Allah ba wallahi aikin banza kake yi idan duk kusa da yake hidda zakka ba ba shi shekara ba duk sadi a ce kana fita zakkar dukiyarka in ma ana yi in baka san Allah ba aikin banza kake yi ashe farkon abin da ya kamata kowanne mu ya karanta shi da ilimin sanin Allah subhanahu wataala tauhidi wannan manzon Allah ya share shekara 10 yana karantar da mutane aka ƙara shekara 3 a maka tauhidi ake karantarwa sai da manzon Allah ya dawo shekara Madina aka fara ahkamu shar'iyya aka fara hukunta abubuwa a shekara an yi sallah ne can bayan manzon Allah ya dawo a shekara ta biyu aka farlanta yin azumi aka farlanta yin aka farlanta zakka aka farlanta aikin haji amma can maka gaba dai tauhidi ne kawai a gaban Allah shi yasa wallahi kowanne mai tashi zuwa karatun aqida kun muna wasa da aqidan nan aqidan nan duk abin da kan mallaka a duniya in baka da ita to kawai abin za kake yawo abin za mutun ne ke yawo Allah in baka da aqida kai asara a rayuwa mutane guguwa da yawa nar aqida ya dauki mutane da yawa dushin aqida ba san tauhidi ba shi yasa irin ka dauki irin su Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala sun yi gugurmaya akan aqida mutum bai fahimci aqidan nan ba ba wuyar duk wata guguwar wani addini sai ya gaba da shi yanzu duka mutane kaga suna fafatukar cewa wai jihadi jihadi sun koma can cikin daji suna kashe mutane da sunan musulunci wallahi babban matsala shi wasu san aqida ba ba su karanci aqida ba ba san waye Allah ba domin da su san Allah na son shari'ar Allah mutum ba zai zo ya dauki irin wannan aika aikan ba da sunan musulunci shidan haka ina ba da shawara ga ƴan uwa in ma karatu ka je gaban malami ka ce malam a sanar da ni aqida a sanar da ni Allah shine farko dan ba a sallah ba a san Allah ba ba azumi ba a san Allah ba ka san Allah akan komai shine gaba Allah ya dace da mu Allah ya ce la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah ar-rahmanur rahim wanda yake mai rahama kuma mai jin kai shi Allah shine wanda yake rahama yake da rahama rahamar Allah tana da yawa ya baiwa kafiri ya baiwa musulmi ko kafiri ya more musulma ya more amma ar-rahim kuma mai jinkai wanda yake tausaya wa masu imani gobe alkiyama shine Allah ba zai bari ba su wahala duk wanda ya mutu da imani ba zai wahala gaban Allah ba Allah ka sa kanmu wahala gaban ka ya Allah Allah ka taimaka mana da imani da mutuwa da imani a rayuwa sai Allah ya ce
inna fi khalqi samawati wal ardi ila fil layli wal nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wama anzala Allah min as-samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
الله يجزي إن في خلق السماوات والأرض lalle a cikin sha'anin halittar samai wal ardi da kuma ƙasa Allah ya ce la ayat ay wakhtilafil layli wan nahar da kuma sabanin sassabawan dare da wuni wal fulkil lati tajri fil bahr da kuma jiragen ruwan da suke tahiya a cikin teku bima yanfa'un nas
da abun da yake amfanin mutane a rayuwa, wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, da kuma abun da Allah ya saukar daga ruwa daga sama, ko na ruwa daga sama, fa ahya bihi al-ardu ba'da mautiha, sai ya rayar da ƙasa bayan mutuwarta, wa bassa fiha min kulli dabba, ya kuma watsa a cikin wannan ƙasar na kowane nau'i na halittu, wa tasrifur riyah, da kuma jujjuyawar iska gabas da yamma, was sahabil musakhkhar, da kuma girgije wanda Allah ya horar da shi, bainas sama'i wal ardi, tsakanin sama da ƙasa. Allah ya ce la ayat liqaumi yaqilun, akwai aya da mutane masu hankali. Farkon aya Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard, tabbas a cikin halittar samai da ƙasai, kadibe da Allah ya halice sama. Na farko kalmar as-samawat ko kuma kalmar as-sama'u, sunan sama a cikin Al-Qur'ani ya zo so 120 a Qur'ani al-ramma, sai da Allah ya maimaita as-sama'u 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 cikin Qur'ani so 120. Kalmar as-samawat so 180 cikin Al-Qur'ani mai girma. Kalmar as-samawat ba mu koda da uku ne a ramma, wara da as-sama'u. إذا السماء انشقت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
إذا السماء انفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. Was-sama'i wat-tariq.
Masha Allah, kaga duka wannan kalmar as-sama'u, Allah ya kira sama as-sama'u cikin Qur'ani so dai dai bayan dai so 120. Kalmar as-samawat so 180 Allah ya kira as-samawat. Ita kuma ƙasa al-ard, sai da Allah ya maimaita al-ard da alif wal lam, da alif wal lam so 365. Ya maimaita kalmar ardu kafid da alif wal lam so 5 a cikin Al-Qur'ani mai girma. To ita sama da kasa da Allah ya kawo, akwai wani darasi mai girman gaske akan su. Na farin as-sama'u inzalul ma'a al-ma, sama shine matoshi ko mu ce asalin inda Allah yake saukar da ruwa da shi, duk ruwan da ake yowa daga nan suke fitowa daga sama, ba a taba yin ba a ce gashi an waye gari Allah ya fitar da ruwa daga ƙasa an ta yi rayi daga sama suke faruwa a cikin Al-Qur'ani ne cewa watan ita sama tana saukar da ruwa so 20 Ubangiji subhanahu wata'ala istawa alaiha, nan ne Allah ya daidaita a kanta. Ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita a ina al-arshi, shi kuma al-arshi a ina yake, yana sama. Ina fata mun fahimta kamar da shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raj sama ta bakwai, da yazo aljanna, a saman aljanna akwai wasu ruwa, kai wannan ruwan akwai abubuwan da shi a cikin ruwan, to kuma arshi sai Allah ya Allah saman ruwa, saman al-arshin Allah kujerar Allah ce, to kuma a wannan kujerar ne Allah subhanahu wataala ya daidaita. Ina fata mun fahimta, amma ya Allah ya daidaita ba mu sani ba. Imam Malik yace was-su'alu anha bid'ah, tambaya akan ya Allah kaifa istawa, ya Allah ya daidaita, yace bid'anci ne. A wasu aqidu su gun su Allah ba sama yake ba, Allah yana ko ina. Wasu aqidu sai da jana ce irin daga cikin aqidun, akwai aqida ta irin su asha'irawa da jahmiyawa nan kusa ka dauki irin dariqa qadiriyya da tijaniyya, su gun ɗan tijaniyya Allah yana ko ina akwai Allah. Bishin fa inta ne ubai subhanahu wataala istawa ala arshi, sai suka ce a istawla, ai shi kawai Allah ko ina yake. Amma kuma Allah ya tabbatar da cewa ar-rahmanu ala al-arshi istawa, Allah ya ce ar-rahman shi ubangiji mai rahama ya daidaita akan al-arshi. Sai dai kuma ilmin Allah qad ahata bi kulli shay'in
ilma, ilimin Allah ya kewaye ko'ina, ilimin Allah yana tare da mutane baki daya, amma zatin Allah subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshinsa, al'arshin kuma yana saman mi, yana saman kujerarsa, yana bata mun fahimta. Jama'a mun fahimta, lokacin da wata mas'ala kuma har yau ta aqida shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya ba wanda ya taba ganin Allah, babu. Duk duniya ba wanda ya taba ganin Allah. Annabin Allah, annabi Musa ya roki Allah ya bashi damar ganin sa. Amma ya ji maganar Allah, ya ji maganar Allah, amma kan gani bai gansa ba. Ce mu Allah ya Allah ina son na ganka. Allah ce lan tarani ba ka iya gani na a duniyan nan. A dai gidan duniya ba za ka iya gani ba. Walakin unzur ila al-jabali. Sai da kalli dutse ga yatan fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. In dutsen ku ya gushe to za ka iya gani na. Me ya faru? Hasken zatin Ubangiji da sauka akan dutsen ja'alahu dakkan sai dutse ya narke kawai. Dutsen ya kasa dokar zatin, hasken zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fa kharra Musa sa'iqa, sai Musa ya suma. Hasken ne ya gani ba fa Allah ya gani ba, kawai sai Musa ya taki nan take sai ya suma, kawai faduwa ya yi suma. Da ya faɗo ce ya Allah na tuba. Manzon Allah da ya tafi sama wajen Allah subhanahu wa ta'ala, aka tambaye annabin Allah ya kaga Allah ya ce sai dai haske ya gani bai ga Allah ba. Aisha radiyallahu anha wa ardaha ta ce ka annabin Allah haske ne ya gani. Zaka mu yi imani da annabin Allah ya gami ya ga haske, amma gobe alkiyama wal mu'minuna yaruna rabbahum haqqa, tabbas masu iman za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya mutu da imani, duk wanda ya mutu da imani in ya je ga lahira sai ya ga Allah kiri da muzu. Allah ya samu dace da wannan karamar. Allah ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira. Kai hadisi ne na annabi Muhammad yace idan aka kare hisabi in aljanna muna aljanna, Allah ya sanya mu a ciki, sai Allah ya tambaye ya ce wa mala'iku ku tambaye in aljanna wai hal raditun, kun yarda, kun yarda da abinda sakamakon da aka, sai Allah me yasa ba za mu yarda ba. An riga ka san, ka san in mutum aka yi zabe ka ci mulki, mutum bai da fargaba bai tawa bai yarda ba. Amma in aka kara shi zai ta kai kara ya ce bai yarda ba, yana ta da jirgin wuya. To gaban Allah, gaban Allah sai an aljisu mu ce mu Allah me yasa ba za mu yarda ba. Allah ka samu aunin mu ya cika, kai muna kaza, ai muna hisabin yasira, an tuha muna asiri, kuma uwa uba an kamu aljanna, akwai abin da ya wuce wannan? Sai Allah ya ce kai uhilla alaikum ridwani fala aghdibu alaikum abada, na yarda da ku ban ƙara hushi da ku. Allah ya ce ya yarda da ƴan aljanna bai ƙara hushi da su. Allah ya samu dace. Sai Allah ya ƙarisa a tambayi ƴan aljanna ko shin kun yarda? Sai Allah komai ka muna a rayuwa. Sai Allah ya ce wa mala'iku ku jari hijabin da ke tsakanin Allah da bayin Allah. Sai a jari hijabin tsakanin Allah da bayin Allah sai mu ga Allah iri da muzu. Lillazina ahsanul husna wa ziyada, Allah ya samu dace da wannan. Kuma akwai hadisi na cin kasuwa, ga san aljanna ma ana cin kasuwa. Ina yin kasuwa? Fala umar aljanna ana cin kasuwa, akwai tireti cikin aljanna. Tiretin kasuwa na aljanna shine za ka zo tare da shugaban halitta a fadar Allah, ka zauna a yi hira. Ga shugaban halitta, ga duk annabawan Allah, ga sahabban annabi Muhammad, ga kuma Allah a kan kujerarsa ta mulki yana zaune. Sai a yi fira, a yi nishaɗi. Sai an kare, kuma sai Allah ya ce kowa a kara a linka masa kyawunsa. Jama'a mun fahimta? Sai ka dawo gidanka, matarka ta aljanta kasa gane ka. Allah ya samu dace. Kasa wannan babban cin kasuwa ce, babu faduwa, ka kasa ka kwashe ko? Allah ya kai mu aljanna. Shine Allah yake cewa na farko sama, wato nan ne inda Allah subhanahu wataala yake yayi istiwa ya daidaita. Abu na uku shine aljihatur ramziya li wujudillahi, nan ne inda Allah subhanahu wataala yake. Wata rana shugaban halitta annabi Muhammad ya ga wata baiwa, wayanga ya tambaye ya ama, ya amat Allah, aina Allah? Baiwa Allah ina? Allah tace fi samai, Allah yana sama. Manzo Allah ce a'tiqaha fa innaha mu'mina, in tabda ita mu'min imani ce. Kaka Allah subhanahu wa ta'ala yana ina? Yana sama. Mun fahimta? Allah yana sama. Abu na gaba a Qur'ani ma Allah ya ba mu bayani. Allah ya ce a'amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ard, shin kun yarda wanda yake sama, wa yake sama? Allah subhanahu wa ta'ala. Ko akwai wanda ba Allah ba? Babu. Allah yana sama. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah, shi Allah shine Ubangiji a sama. Fis sama'i, cikin sama shine Ubangiji. Yana ina kenan? Yana sama. Kai idan ka zo ruku sajada ma a sallah, kace subhana rabbiyal a'la, sarki ya tabbata da Ubangiji wanda yake al-a'la, madaukaki.
haka jama'a ku ji Allah subhanahu wataala yana sama sannan kuma sama can ne duk wani arziki yake duk arzikin duniya yana sama arziki na ina ni bi alqur'ani mai girma Allah ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun Allah ce a sama ne arzikin ku yake a ina ne arziki yake a sama haka wannan man fetur da ake tonowa da zinari a karfe ti a kan ne ba wani abu bane wajen Allah subhanahu wataala al'amarin mai girma na arziki na wajen Allah subhanahu wataala shi yasa idan ka daga hannu sama Allah ya karba ka dace wallahi ka dena wasa da addu'a kullun ka dinga roƙon Allah ya arzikta ka kuma arzikin ma ba dole sai kuɗi ba lafiya kadai wallahi arziki ce lafiya kadai arziki ce Allah ya baka mace da gari ma arziki ce ko ba ga bane in aka jarrabe ka da yan jamu tsage ka shiga tar wallahi na tsoma ka samu cikin sallah ana sallah kana tunanin gida babu lafiya kai ka haiga mutun gashi nan duk ash'as akbar duk yara me kai kai tsammani su da gare shi kuma musibar mace ce ga zan mace in tabbitini mace ko billahi allazi ko don bai kai da ta dauka hankali ba ga zan duwan ko don bai kai mace dauka hankali ba Allah ya dace da mu abu na gaba a sama ne Allah subhanahu wataala yake saukar da al'amuransa ba abin da yake boye wa Allah a rayuwa ba abin da yake boye wa Allah subhanahu wa ta'ala to da haka Allah ce inna fi khalqis samawati wal ard tabbas a cikin halittar samai da kasai wal ard da kasa wa ikhtilafil layli wan nahar da saba wa dare da wuni sabanin dare ya zo wuni ya wuce kaga yanzu awa biyar bayan muna mi muna cikin wuni ko yanzu kuma mun shigo cikin mi mun shigo cikin dare to kuma nan da wasu awoyi sai ga mun fita ga cikin wudaren mun shiga cikin mi kuma ka dibi ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai wakilta wani minista babu wani minista a duniya wanda shi ne ke kula da shigar dare da wucewar shi babu amma dai akwai ministan kuɗi ko akwai ministan jinkai akwai na lafiya amma na dare kam wannan shi Allah shi ke jijjiya al'amari su kuma baka san lokacin da abin yake sauwa ba kawai sai dai kaga kanka kawai daga cikin dare rana ta faɗo kawai an shiga cikin dare Allah ya dace da mu wal fulki allati tajri fil bahr da kuma waton jirgin ruwan da yake tafiya cikin teku kusan jirgin ruwa ba karamin al'amari bane akwai wani sirri kwari da gaskiya a cikin jirgin ruwa irin aikin da yake yi jirgin sama ba ya yin shi irin aikin da jirgin ruwa yake yi jirgin sama ba ya yin shi yanzu ka duk wani abu duk wata kwantina ake kawo garin nan sai na ake biyo da ita ta jirgin ruwa ne to wa'annan kuma ka dibi ikon Allah subhanahu wataala ruwan ba sa nitse ba sa tafiyar da jirgin su nitse kuma ruwan ke tafiyar da jirgin haka kawai daga duk yawan kayan da za a saka sai a saka kwantinoni bila adadin amma kuma jirgin baya nitsewa jama'a amma kana fadawa kai kayi kasa wa kana fadawa kai kayi kasa amma kai duk yawan kwantina ba ta yi nitsewa wannan wai isa da yayi wannan al'amarin ba Allah subhanahu wataala ba bima yanfa'un nas da abun da yake amfanin mutane na kayan abinci da sauran kayan kasuwanci duka wannan ababen sai Allah ya ce wa ma anzalallahu minas sama'i da abinda Allah ya saukar daga sama Allah ya saukar da ababe na sama me Allah ya saukar mimma inna ruwa ruwa da Allah yake saukowa daga sama Allah yake saukar da su sai Allah ya ce fa ahya bihi al-ardu ba'da mautiha ubangiji ya rayar da kasan bayan ta mutu Allah ya ce wa ayatul lahumul ardu lamaytata ahyaynaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun kaga kasa tana mutuwa me mutuwar kasa ta san dare daga lokacin da aka yi ruwa fa idza anzalna alaiha alma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij a wata aya kuma karim inji Allah subhanahu wataala sai ta fila da tsirrai sai Allah ya ce wa batha fiha min kulli daba sai Allah ya watsa saman kasan nan na kowane abu da yake tattaka duk abun da yake takawa saman kasa sunan shi dabba duk abun da ke tattakawa saman kasa alqur'ani ya kira shi da mi dabba dan muna cikin dukkan muna cikin mi addawabu kenan ko sai Allah ya ce wa tasrifir riyah da kuma jujjuyar da iska iska ta kada ta yi gabas ta yi yamma ta yi kudu ta arewa dukkan wannan aikin Allah subhanahu wataala ne sai Allah ya ce was sahabul musakhkhar da girgije wanda Allah ya hore baina sama'i wal ard tsakanin sama da kasa kaga shi girgije ba sama yake ba yana tsakanin sama ne da kasa to kuma wannan girgije ba dan girgije ba za a yi ruwa ba sai Allah ya ce mi la ayatun akwai abin lura akwai abin da ya kamata mutum ya tsaya ya wa'azi ya lura da shi amma li qaumin ya'qilun da mutane masu hankalta Allah ka sanya mu cikin masu hankalta Allah ka sanya mu cikin masu gane littafin ka anan ya kamata mu kwana ko abinda muka fada dai zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada uskuri kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna tawassuli sunayen Allah al-hayyu al-qayyum buqatun wala al-khairi Allah ya biya muna muna tawassuli sunayen Allah al-hayyu al-qayyum dummi wata buqata nan ta al-khairi Allah ya biya masa ya Allah akwai in kasuwa a cikin mu Allah ka sanya albarka a kasuwanci ya Allah akwai daliban ilimi Allah ka sanya albarka a karatun da ake ya Allah akwai wa'inda ba sa da ma aikin Allah ka ba su masu albarka ya Allah ko akwai dalibai musamman ma ayin baka da baka da birive ya Allah suna bukata zuwa gare ka Allah ka ba su kake bayarwa ya Allah ka ba su kake bayarwa ya Allah mara lafiya Allah ka ba su lafiya mu da ke da lafiya Allah ka ba mu iko yin aikin alkhairi da lafiya da ka ba mu ya Allah wannan kasa ta mu ka kara mata zaman lafiya ka kara mata kwanciyar hankali ka kara wato azama da jami'an tsaron mu akan kare wannan kasar ya Allah shugabannin namu Allah ka tusanya musu jin tsoranka sun so ko ba su so ba ya Allah ka sanya musu jin tsoranka ya Allah ka ba su ikon kwatanta muna yin wani adalci ya Allah ka ba su ikon kwatanta yin adalci a cikin al'umma ya Allah duk wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa wanda yake neman hayyuwa Allah ka ba sa wanda ka ba Allah ka ba shi ikon tarbiyyantarwa ya Allah ka sanya albarka a rayuwar mu ka sanya albarka a dukiyar mu ka sanya albarka a ilimin mu ka sanya albarka a kasuwancin mu ka sanya albarka a ayyukan mu ka sanya albarka a zuriyar mu ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya sai kuma gobe in Allah ya kaddara yan uwa akwai wa'azin walima a unguwa ta kurfayawa ta biyin Allah subhanahu wa ta'ala ya kai muna karfe 9 zamu fara da rabi insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon zuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un